An-Nasa'i a cikin littafin sa Amal al-Yawm wa al-Layla ko kace a cikin As-Sunan al-Kubra Ibn Sunni al-Majid an-Nasa'i shi ma ya rawaito wannan hadisin a cikin littafin sa Amal al-Yawm wa al-Layla sannan kuma Ibn Hibban ya rawaito shi a cikin littafin sa At-Taqasim wa al-Anwa' ko kuma Sahih Ibn Hibban wannan hadisi a cikin isnadin sa akwai wanda ake kira Abdullah ibn Anbasa akwai wanda ake kira Abdullah ibn Anbasa a rawaito hadisin ne daga wani sahabi da ake cewa Abdullah ibn Ghannam radiyallahu anhu Abdullah ibn Ghannam radiyallahu anhu shi kuma daga tabi'in nan shi kuma daga Malik sallallahu alaihi wasallam a sanadin sa akwai Abdullah ibn Anbasa wanda ghairu ma'ruf shi ma majhul ne wanda ba a san wane ne shi ba duk sanda aka samu majhul a cikin isnadi wato wani wanda ba a iya hukunci akan adalarsa ba wato ba a tabbatar da cewa adali bane ba iya kuma samun hukunci akan wato ainihin hifzin sa kiyayewar sa ta ilimi ba to wannan isnadi ya zama dhaifi haka wannan isnadi ta fuskar ilimin hadisi isnadi ne da bai tabbata ba isnadi ne yana da rauni shi yasa Sheikh Nasiruddin Albani ya raunana shi a cikin dhaifa bi Dawud da kuma sahih abin littafin sa al-kalim at-tayyib al-takhrijin da yawa kalim at-tayyib na Ibn Taymiyya hadisin yana cewa Allahumma ma asbaha wato idan bawa ya waye gari ko ya kai yamma ya faɗi haka ce Allahumma ma asbaha min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika laka falaka alhamdu wa laka ash-shukru a cikin hadisin karshen hadisin yace annaba man qalaha faqad adda shukra yawmihi wanda ya faɗi wannan to ya gama godiyar wannan yinin wa man qala misla zalika hina yumsi faqad adda shukra lailatihi wanda kuma ya faɗi wannan maganar ko wannan zikirin da yamma to ya gama biyan wato godiyar wannan yinin yana cewa Allahumma ma asbaha bi min ni'mati aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka abinda na waye gari da shi na ni'ima ko da ko wani daga cikin halittarka ya waye da shi ya waye gari da shi na ni'ima to faminka wahdaka la sharika laka daga wajenka yake kai kadai baka da abokin tarayya wannan yayi daidai da fadar Allah ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idha massakum ad-durru fa ilayhi taj'aru wato abinda duk kuke takama da shi na ni'ima inji Allah ya ce fa min Allah daga Allah yake duk abinda kake takama da shi na ni'ima da ya maka to daga Allah ne thumma idha massakum ad-durru fa ilayhi taj'aru sannan idan wani abinda zai cutar da ku ya shafe ku zuwa gare shi kuke fakewa kuke neman mafaka kuke neman tallafi da kariya wannan ayar tana daidai da wannan Allahumma ma asbaha bi ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka ma asabaka min hasanatin famin Allah to da abin da ya same ka mai kyau to daga Allah ne wannan ɗaya daga cikin matakan wato itirafin bawa ga ubangijinsa itirafin bawa ga ubangijinsa ya fara yadda da cewa duk ni'imar da yake ciki daga Allah take tun daga ni'imar samar da shi daga babu da can babu shi ubangiji ta'ala ya yi shi sannan ya azarta shi da abin da zai ci ya sha da iskar da zai shaka da ƙasar da zai taka da inuwar da zai zauna a ciki ya azarta shi da lafiya ya azarta shi da dangogin ni'ima da ba za su kirgu ba in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha za ku ta idan ya ni'imomin Allah ba za ku iya lissafe su ba idan bawaye itirafi da cewa duk ni'imar da yake ciki daga Allah take to wannan zai ja shi zuwa ga godewa Allah zai sa shi kuma ya yi wa Allah godiya godewa Allah kuma zai ja shi zuwa ga bauta masa da har in zai godewa Allah to zai ji cewa Allah ya shi kadai cancanta a bauta masa domin wannan wani bangare ne na godiya ya amalu ala daud da shukra wa qalilu min ibadi ash-shakur in zaka godewa Allah to shine ka hada da bauta masa haka godiya shi yasa ga wannan Allah yana hada tauhidin sa da godiya da bautar sa a guri guda domin yadda da ni'imominsa za su kai bawa zuwa ga yadda da cewa shi Allah shi kadai ne don haka ya gode masa bisa ga wannan ni'imomin da ya yi masa kuma ya bauta masa shi kadai ba tare da ya hada shi da wani ba in zaka dubi suratul fatiha zaka yi kusan haka take farkon ta godiya ne alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin sai kuma tsakiyar ta kasance ibada ce tauhidi ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to wannan shine abinda bawa yake bukatar sanin sa ko da yaushe sannan kuma bawa ya san cewa duk wata ni'imar da Allah zai masa babu wacce take ni'imar ta musulunci da ta imani ni'imomin Allah suna da yawa da suke baibaye da bayi wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba wanda ya san Allah da wanda bai san Allah ba wanda yake kadaita Allah da wanda yake shirka dukkanin su suna cikin ni'imomin Ubangiji gaba ɗaya a cikin rayuwa a cikin ni'imomin Ubangiji suke kai kawo sai da ni'imar da Allah ta'ala ya yi wa mumini ta kada kowace ni'imar da wani yake ciki da ta ni'ima bal ita ce ba ni'ima ta hakika kowace irin ni'ima in dai ba ni'ima ce ta imani ba to ni'ima ce mai wacce take mai gushewa iyakacinta a nan duniya ne ba ka je lahira to su zama ni'ima ba to kowa ba su zama ni'ima ba in har ba za ta dawoma ba koda kuwa a zahiranta a yanzu kamar ni'ima take amma tunda ba za ta dawoma ba to ba ta zama ni'imar gaske ba shi yasa za mu ga bayan Allah ta'ala ya yi batun godiya da bauta masa da kadaita shi da ibada a cikin suratul fatiha za mu ga karshenta addu'a ce Allah ta'ala ya koya wa mu'mini su roki Allah ni'ima ta dindindin ta ce ni'imar shiriya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad dallin ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici sai tafarkin waɗanda kai wa ni'ima shi kaga wanda duk baya kan tafarki madaidaici baya kan ni'ima wanda bai samu shiriya ba cikin ni'ima sai tafarkin waɗanda kai musu ni'ima waɗanda Allah ya yi wa ni'ima ya faɗe su cikin suratul nisa'i inda Allah ta'ala yake cewa man yattaqillaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wani ta'ala ce wanda ya bi Allah da manzo to wanda yana tare da waɗanda Allah ya yi wa ni'ima sai ya faɗe su min an-nabiyyin annabawa was-siddiqin was-siddiqai wash-shuhada'i was-shahidai was-salihin was-salihai sai ce wa hasuna ulaika rafiqa to wannan tawaga al'amarin ta yayi kyau to wannan ita ce aboki tawaga da take abokiyar tafiya kamata a ce kana cikin su to wannan ita ce haƙiƙanin ni'ima to shi yasa anan yace fa minka wahdaka la sharika lak gare ka ne kai kadai baka da abokin tarayya falakal hamdu wa lakal shukru maka godiya ta tabbata gare ka ko ce yabo da kirari sun tabbata gare ka wa lakal shukru kuma godiya ta tabbata gare kai kadai taqdimul ma'mul 'ala al-'amil yadullu 'ala al-ikhtisas da aka ce lakal hamdu ba ce alhamdulaka ba ba ce ashukuru laka ba sai aka gabatar da laka din dan a nuna kebance wannan yabo da kirari gare shi kadai da kuma kebance wannan godiyar gare shi kadai to shi yasa zamu ga Ubangiji ta'ala wasu gurare yana kammala wani abu da ya faɗa na aikace-aikacen sa ko na ni'imomin sa ko na wata falala da ya yi wa bayan sa sai rufe ta da maganar godiya وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين هكذا ما قال شيخ القرآن أنا كم لا وعد أقولها وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون هكذا قوديا أنا سنباوى شكا شيء al'amuran sa da godiya shi yasa yazo a hadisi cewa bayan Allah ta'ala ya halicci annabi Adam farkon abinda ya faɗa kalmar da ya fara furtas da shi da ita tace godiya ga Allah yabo da kirari ga Allah da Musa masa rai sai ya tashawa sai kinsa masa faɗar alhamdulillah saboda alhamdulillah kasa a cika shi ayyuka da ita domin ita take nuna cewa bawa wato ya yi ikirari ya yarda cewa ni'imomin da yake ciki duk daga Allah suke kuma idan yayi haka sai Allah ta'ala ya kara masa la in shakartum la azidannakum la in kafartum inna azabi la shadid washkuruni wala takfurun saboda ka gode wa ni'imar Allah abu ne wanda yake wajibi sai hadisi na gaba ko zikiri na gaba shine Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqri wa a'udhu bika min adhab al-qabri, la ilaha illa anta, thalatha marrat. To Allahumma afini fi badani, Allah ka bani lafiya a gangan jikina, Allahumma afini fi sami, Allah ka bani lafiya a jina, Allahumma afini fi basari, Allah ka bani lafiya a ganina, la ilaha illa anta, babu abun bauta da gaskiya sai kai, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri, ya Allah ina neman ka tsare ni daga kafirci da talauci, wa a'udhu bika min adhab al-qabri, kuma ina neman ka tsare ni daga azabar kabari, la ilaha illa anta, babu abun bauta da gaskiya sai kai. Wannan hadisi Abu Dawud da Ahmad littafin Musnad, Abu Dawud a cikin Sunan Nasa'i, a cikin Al-Amal al-Yawm wa al-Layla, sannan Ibn Sunni shi ma a cikin littafin sa Al-Amal al-Yawm wa al-Layla, da Bukhari a cikin littafin sa Al-Adab al-Mufrad, duk sun fitar da wannan hadisin. Nasa'i bayan ya fitar da hadisin a ƙarshe yake cewa a cikin sanadin sa Ja'far ibn Maimun laysa bil qawi, Ja'far ibn Maimun laysa bil qawi, Ja'far ibn Maimun ba shi da ƙarfi ko ba shi da cikakken ƙarfi. Ja'far ibn Maimun mukhtalafun fi, wasu sun karfafe shi, wasu kuma sun raunana shi, shi yasa Ibn Hajar yake cewa saduqun yukhti, wato saduq ne amma yana dan kuskure. Nasiruddin Albani ya hassana isnadin sa, ko ya karkata zuwa da cewa isnadin sa hasan ne a cikin littafin sa Tamamul Minna, cikin littafin sa Tamamul Minna ya hassana isnadin, a cikin Al-Sayyid Adabul Mufrad nan ma ya hassana isnadin sa, wato yace isnadin sa hasan ne, isnadin sa mai kyau ne, duk da cewa a cikin Da'iful Jami' ya ambace shi a cikin hadisai dhaifai, to amma dai wasu gurare ya hassana shi, saboda hadisi ne hasan, hadisi ne hasan, cikin wanda suka hassana shi akwai Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Hadisin za mu ga hadisi ne na Abu Bakra Mufai ibn al-Harith radiyallahu ta'ala anhu, shi ya ji hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake wannan addu'a, yace ina jin Annabi sallallahu alaihi wasallama baya barin wannan addu'a, to yana fadar wannan addu'a, cewa Allahumma afini fi badani, ya Allah ka bani lafiya a gangan jikina, Allahumma afini fi sam'i, ya Allah ka bani lafiya ajina, Allahumma afini fi basari, ya Allah ka bani lafiya a ganina, wato lafiya, wato ka bani, ka kubutar da ni daga dukkan abin da zai cutar da jikina, cututtuka da rashin lafiya, Ubangiji ka kubutar da jikina daga wannan. Sannan sai sake cewa Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, tare da cewa in aka ce gangan jiki, ido ya shiga haka nan, abin nan ji ya shiga haka nan, gani ya shiga, kunni ya shiga, ido ya shiga, amma da haka sai aka ƙara ambatar su daban, bayan sun shiga cikin kalmar badani sai kuma aka ware su aka sake ambatar su, aka ce Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Anan kamar yadda muka sani cewa duk sanda aka ambace, muke ta faɗa duk sanda aka ambace al-khas ba'd al-am, bayan an faɗa abu a game a dunkule, sannan aka ware wani abu wanda yana cikin dunkulallancin, aka ambace shi kadai don a nuna muhimmancinsa, ana yin haka don a nuna muhimmancinsa, kuma ji da gani wasu hanyoyi ne guda biyu da suke da sadarwa zuwa ga zuciya, zuciya kuma ita ce wato gaba daya center da take cibiya da take jujjuya gabobi gaba daya, al-qalbu malikul a'dha, malikul a'dha ya tamiruna ko ta'tamiru al-a'dha bi amrihi, to zuciya ita ce kamar take sarautar duka gabobi na dan adam, haka gabobi na dan adam duk suna yin biyayya ne ga abin da zuciya take umartar su da shi, saboda kaga ashe tana da muhimmanci, in ta zama ta samu salaha, ta samu gyaruwa da kyautatuwa, to duka jiki shi ma zai samu kyautatuwa, zai gyaru, idan kuma ta samu matsala, to ko ina a jikin mutum zai samu matsala, kamar yadda ba'iki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin An-Nu'man ibn Bashir, ala inna fil qalbi mudgha idha salaha salaha al-jasad kullu wa idha fasada fasada al-jasad kullu, ala وهي القلب a cikin jiki akwai wata tsoka wato idan ta gyaru duka jiki ya gyaru idan ta lalace to kuma duka jiki ya lalace annabi ya ce